duk da yanayi na ibadar azumin watan Ramadan da al'ummar musulmi ke gabatarwa a yanzu haka, yan bindiga na ci gaba da aukawa jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger, Nigeria. Wannan al'amari dai ya sa mazauna wasu yankunan karkara inda lamarin ya fi kamari shiga cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin garin Kuimo ta karamar hukumar Mariga ya ce tun a ƙarshen makon da ya gabata ne suke cikin wani yanayi na tashin hankali, domin kuwa ko a lokacin da muke magana da shi suna kan tsauni a sakamakon musayar wutar da ake yi a tsakanin ƴan bindigar da kuma sojojin Najeriya.
Muna saman tsaunuka.
Ko hayi tsaunuka?
Dole ko yakin shi duniya ya kake.
Amma ne ba a tsara rayuka ne na mutanen Kuimo ko?
Yanzu dai ba mu sani ba, don halin bindigar nan ya yi yawa, an kai awa dai ana abuja.
A garin Adudu ta ƙaramar hukumar Fayo kuma al'ummar garin ne ke cikin tashin hankali bayan samun labarin cewa ƴan bindigar sun hallaka mutane shida daga cikin mutanen garin kimanin 50 da ƴan bindigar suka yi garkuwa da su a cikin makon da ya gabata. Alhaji Bakana shine sarkin Hausawan garin na Adunu, ga abin da yake cewa.
Adunu sai aka kai sauran mutane hudu ko biyar ne zama shida, sai aka jefa su a rami. Mutane suke annan sai Adunu mutum 53 sai addu'a tsakani da Allah, gaba ɗaya mun bamu bacci, sai gole ta shigo ta taimaka. Ba jami'an da suka zo ne suka zo hanyar ne.
Alhaji Aminu Ibrahim shine shugaban karamar hukumar ta Fayoko, ya ce hukumomin jihar Niger na kokarin daukar matakai na shawo kan wannan matsala da ta dade ana fama da ita.
Akan gaskiya akwai tashin hankali a wannan gefen Adunu da Isho da kuma Kwagara. So muna nan muna iya duk abinda zamu yi, abinda zamu iya mu sama local government, abinda mu kuma zamu iya mu tara individual level yanda za a yi free din wayansu.
To kawo lokacin hada wannan rahoto dai, kokarin jin ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura. Haka zalika ita ma gwamnatin jihar Niger bata yi ƙarin haske ba akan lamarin. Amma a gefe guda, malamai masu gudanar da tafsirai albarkacin wannan wata na Ramadan a nan jihar Niger na ci gaba da addu'o'i na musamman domin samun sauƙin wannan al'amari albarkacin watan na Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.